أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان يبود غوديا سنتبت على الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي واندي قدر هدوام دسادوام وانا مسلاتي مي البركة نا الفردوس لكي وانا انقواتا سابون غري اغارند مغرم جمهوريا نيجر muna maraicin juma'a daren suhdu wanda ya daidai da 3 ga watan jumadal ula wata na 5 a jerin kalanda ta musulunci bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya daidai da 24 ga watan 10 2025 miladiya insha Allah kamar yadda aka sani muna cikin karatun littafin mu na hisnul muslim من أذكار الكتاب والسنة ولف الشيخ مالمي أبو عبد الرحمن سعيد بن علي بن واف القاتاني الله يجزاك صدر رحمة ساتي دي غباتا من غباتا درسي أكان لدب بنين الدعاء كما يدعك سني من تنسي لكراتم من لتاف نسو المسلم من أباني أكان شرط الدعاء da abubuwan da suke hana Allah ya amshi addu'a mutum da kuma irin ladabin da ake so mutum ya bi yayin da zai roki Allah domin addu'a ta shi ta samu karbuwa wajen Allah subhanahu wataala. Yau insha Allah zai kasance darasin mu na ƙarshe akan wannan babi na addu'a. Yau zamu zano lokuta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu yi addu'a cikin su saboda ya tabbatar cewa duk wanda ya roki Allah a wannan lokuta Allah zai amsa masa. Shi kuma daman bawa duk wanda yake so wanda yake addu'a burinsa da fatansa Allah ya karba masa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayani cewa akwai wasu lokuta da wasu yanayi wanda idan mutum ya roki Allah, Allah yana amsa masa. Kenan yana da kyau mu san su domin mu ribaci wannan lokuta saboda mu roki Allah subhanahu wataala domin ya karba mana. Kuma da irin waɗanda Allah yake amsa musu addu'o'i su ma za mu zo mu ga manzo Allah zayyana a cikin mutane akwai wanda in suka yi addu'a Allah yana amsa musu. Kenan zuwa mu zo mu ji su wasu irin mutane ne wanda idan suka yi addu'a Allah subhanahu wataala yana amsa musu. Kenan zamu ga lokuta da idan mutum yayi addu'a Allah subhanahu wataala yana amsa masa. Daga cikin waɗannan lokuta da idan mutum ya roki Allah, Allah yana amsa masa, na farko sune awqatu wa ahwalul ijaba, lokuta da yanayi na amsa addu'a. Na farko daga ciki kuma wannan karatu kamar da muka yi bayani muka ce muna yin shi daga cikin littafin Hisnul Muslim, yana da littafi mai suna Shurutud Du'a wa Mawani'ul Ijaba fi Dawl Kitab wa Sunna, sharidan addu'a da ababan da suke hana amshi addu'a mutum a bisa hasken littafin Allah da kuma ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokaci na farko akwai Lailatul Qadr, dare Lailatul Qadr shi ma daga cikin lokuta da idan bawa ya dace dare Lailatul Qadr to da abin da ya roka a wannan dare Allah yana amsa masa saboda Allah subhanahu wataala ya yabi wannan dare har ya saukar da sura ma ta kanasa akan Lailatul Qadr shine Suratul Qadr da Allah yake cewa inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, lalle mu ne muka saukar da shi ma'ana alqur'ani a daren Lailatul Qadr ma'ana dare mai daraja. Abin da ake da Al-Qadr anan shine daraja. Dare mai daraja, dare mai girma. Kuma daren da Allah yake kaddara abubuwa a cikin sa. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Me sanar da kai menene wannan dare na Lailatul Qadr? Allah ce Lailatul Qadri khairun min alf shahr. Daren Lailatul Qadr yafi alkhairi sama da watanni dubu. Mana ibada da zaka yi a cikin Lailatul Qadr idan Allah ya amsa, to sai ta yi ibada da zaka yi wata dubu kana yi lada da alkhairi a wajen Allah subhanahu wataala. Malamai sun lissa suka ce wata dubu shekara ne, wata dubu za a samu kusan shekara 83 har da wata 4. Mana ibada zaka yi ta Lailatul Qadr, to tafi wanda zai kwashe shekara 83 har da wata 4 kuma ba tare da yankewa ba. Ashibin takat awa 24 na ibada har ya dauki tsawon shekara 83 da wata 4. To kai in ka dace da ibada a Lailatul Qadri, wannan abin ladan da zaka samu da alkhairin sa a wajen Allah yafi wanda ya shekara 83 har da wata 4. To kaga dare ne mai girma mai daraja. Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha. Mala'iku suna sauka, mala'iku da mala'ika Jibrilu suna sauka a cikin wannan dare da izinin Ubangijin su min kulli amr. Suna zuwa da dukkan al'amura, ma'ana a Lailatul Qadr ne Allah yake kaddara abubuwan da za su faru a shekara. Kamar yadda Allah ya bayyana a cikin suratul Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakin. A cikin shi ne ake kasafa, ake rarraba, ake budget. Ma'ana kamar mun ba za ka ga ana yin budget ba, kasafi na kuɗi na shekara, an ware kuɗi kaza za a yi kaza da su, an ware kuɗi kaza bangaren kiwon lahiya, bangaren tsaro, bangaren abin da ya shahi mai ake cewa harkar karatu da sauransu. To a shekara Allah subhanahu wataala yana ba ma mala'iku kasafi na abin da zai faru, wanda zai mutu za a rubuta musu shi a wannan shekara, da wanda za su mutu, da wanda za a haifa, da wanda za su yi arziki, da wanda za su talauce, da wanda za su samu aikin yi, da wanda za su yi ritaya, da wanda za a kora, duk wani abu da ka sani. To Allah subhanahu wataala zai rubuta a Lailatul Qadr. Yace kuma salamun hiya hatta matla'il fajr. Shi wannan dare na Lailatul Qadr aminci ne gabaki ɗayan sa har zuwa lokacin da alfajir zai keto. To an samu daga Aisha radiyallahu anha qala, take cewa qultu ya rasulullahi, nace ya ma'aikin Allah, ara'aita in wafaqtu Lailatul Qadri ma ad'u fiha. Tace ara'aita bi ma'ana akhbirni, ka bani labari ya manzon Allah, idan na dace da dare Lailatul Qadr mi zan roka? Fala ya manzo Allah ce ta kulina, kice ki roka Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah innaka afuwun, lalle kai mai afwa ne, tuhibbul afwa kuma kana son afwa, fa'fu anni, kayi mini afwa. Wannan ya zo a cikin sunan Tirmidhi, hadisi mai lamba 3513, kuma Imam Albani ya inganta shi a cikin sahihu Tirmidhi. Idan kaga manzo Allah ya nuna mata cewa idan ta dace da Lailatul Qadr, to ta yawaita wannan addu'a, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenan dare ne wanda idan mutun ya roki Allah, Allah yana amsa masa. Kuma kamar yadda manzo Allah ya bayani cewa wannan dare na Lailatul Qadr ana samun shi ne a cikin watan Ramadan, a goman ƙarshe, a goman ƙarshen ma ana sa rai amara fi autar, ma'ana daren 11, daren 21, 23, 25, 27, 29, dare na witri na imfar kenan. To wannan yana daga cikin lokuta da Allah subhanahu wataala yake amsa addu'a. To mu yanzu anan tunda an ce mana dare Lailatul Qadr yana daga cikin daren da in dai ka dace da shi duk abin da ka roka Allah zai baka. Ko manzo Allah ya tabbatar mana yana cikin goman ƙarshe. Kenan in mutun yana da dabara, idan Ramadan ya kama a goman ƙarshe ko ka raya shi a cikin daren, dai a ce akwai ta addu'a da kai ta musamman, ko in kana da wata bukata, to wannan bukatar duk cikin dararen guda goma ka roki Allah, to tabbas za ka dace da Lailatul Qadr. Inda dare ne wanda in dai ka dace da shi duk abin da ka roka a cikin sa Allah yana baka. Kuma an ce na cikin goman ƙarshe, saboda wasu kaga kawai dauka suke daren 27, daga wani sallan ma biya zuwa ta qiyamul layl daren 27. To wannan kuskure ne, saboda manzo Allah ya tabbatar ana samun shi ne a goman ƙarshe. Ko malamai suka ce daren Lailatul Qadr jujjuya yake, wata ran ta yi hadu a daren 21, wata ran ya hadu a daren 23, wata ran 25. To shi yasa aka ce kawai in kana da dabara, kawai ka raya dararen goman gabaki daya ka huta. Wani magabaci yake cewa inda a ce Lailatul Qadr a shekara ne ake samun shi, to yace wallahi zan raya dararen shekara gabaki ɗaya da dace da shi. Kudi ba ka ga himma da kwazo da kokari, kaga ai dare ne mai albarka da daraja, kuma Allah ce in kai ibada a cikin ta za a lamka ma kamar kai ibada ta wata dubu, ma'ana kwatankwacin sama da shekara 83 da wata 4. To amma ya ce da a ce da Lailatul Qadr ba a watan Ramadan bane, kawai a shekara ne ake samun shi. So daya yace to wallahi da duk dararen shekara daga baki daya zai raya su da ibada domin ya dace da shi. To amma muka ji ba ga a watan Ramadan din ma ba duka Ramadan din ba ka ce goma karshe. To amma wani bai iya raya goma karshen dan ya dace da Lailatul Qadr. Wannan shine guri na farko, darajatul qadr. Guri na biyu, dubur salawatil maktubat, karshen sallah ko salloli na farillai, ma'ana a zaman tahiya na karshe na sallar farilla, shi ma lokaci ne da idan mutum ya roki Allah, Allah yana amsa masa. A rawaito hadisi daga Abi Umama al-Bahili, shine Sudayy bin Ajlan radiyallahu anhu, yadda Allah tabbata gare shi, kala shi wannan sahabi Sudayy bin Ajlan yake cewa kila ya rasulullahi, an tambaye manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi, ayyu du'a'i asma, wata addu'a ce Allah ya fi amsawa. Nan da aka ce asma, malume masu sharhi, tunda wannan hadisi yana cikin sunan Tirmidhi, to sunan Tirmidhi yana da sharhi, shine Tuhfatul Ahwazi bi sharhi sunan Tirmidhi na malam Mubarak Abdurrahman Mubarak Fori, yace abin da yake da asma bi ma'ana arja indal qabul wal ijaba, wanda aka fi saran Allah ya karba ya amsa, wata addu'a ce wanda idan ka roka Allah zai amsa. Kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dubur salawatil maktubat, yace addu'a da aka yi ta a ƙarshen tahiyya ta sallolin farillai, ƙarshen sallolin farillai ma'ana tahiyyar ƙarshe. In ba a manta ba sati da ya gabata, hadisin Fudala bin Ubaidillah wanda yana cikin sunan Abi Dawuda, wanda wani da ya zo a zaman tahiyyar shi na ƙarshe kawai sai fara roƙon, ya fara yin addu'a, sai manzo Allah ce ajalta, wannan kai gaggawa, ina ma ka fara yabon Allah ka yi ma manzo Allah salati, sai ka roki da abin da kake so, to a wannan lokaci idan kai Allah zai amsa maka. To kenan a zaman tahiyya na ƙarshe, bayan mutum ya yi tahiyya ya yi salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ana so ya yi addu'a, in ya yi addu'a wannan Allah yana amsawa. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu yana yin addu'o'i a zaman tahiyya na ƙarshe. A cikin littafin da muke karatu na Sahih Muslim ya kawo akalla addu'o'i guda 11 wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a zaman tahiyya na ƙarshe. Bayan ya yi tahiyya ya yi salatin manzo Allah, daga ciki yana yin Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr, ya Allah ina neman tsarinka daga azabar kabari, wa min azabi jahannam, ya Allah ina neman tsarinka daga azabar jahannama, wa min fitnatil mahya wal mamati, Allah ina neman tsarinka da sharri, daga sharri da fitintunin rayuwa da mutuwa, wa min sharri fitnatil masihid dajjal, kuma ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin fitinar masihid dajjal. To kago wannan manzo Allah yana karanta a tayyaka shi addu'a ce. Haka yana karanta Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera, ya Allah lalle ni na zalunci kaina zalunci mai yawa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera wa la yaghfiru dhunuba illa anta, kuma babu mai gafarta zunubai sai kai, faghfirli maghfirata min indika, ya Allah ka gafarta mini, innaka antal ghafur rahim, domin kai ne mai gafara mai jin kai. Haka manzo Allah yana karanta a tayyi a zaman tayyi karshe, Allahumma ghfirli ma qaddamtu, ya Allah ka yafe mini, ka gafarta mini laifuffukan da na aikata su wanda suka gabata, wa ma akhartu, da wanda na jinkirta su ma zan zo in yi su nan gaba, wa ma asraftu, da abinda na wuce gona da iri, wa ma a'lantu, da abinda na yi shi a bayyane, wa ma asrartu, da wanda na yi shi a sirrance, wa ma anta alam bi minni, da laifin da kai kadai ne ma ka san na yi shi, antal muqaddim wa antal mu'akhkhir, la ilaha illa anta. Haka manzo Allah yana cewa Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar, haka yana cewa Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika husni ibadatika, duk wannan addu'o'i manzo Allah yana yin su ne a zaman tahiyya na ƙarshe. To kai ma ana so ka yi su, kuma kai ma kana da wasu naka addu'o'in kana iya bujurwa ka yi su a zaman tahiyya na ƙarshe. To shi yasa zamu ga rashin sanin wannan sunna ta manzo Allah, zaga mutane musamman a musallati ya irga ruwa, zaga a zaman tahiyya ƙarshe nan da nan an yi salamci, wani ko salatin manzo Allah bai yi da sa zaga an yi sallama, kaga ana mutane asara lokaci mai tsada na amsa addu'a, inda manzo Allah ne tabbatar yace duk addu'a da aka yi ta a zaman tahiyya na ƙarshe a sallah, tabbas Allah yana amsa. Kaga kenan, kaga limamai haƙi ne akan ku na mamu ku ringa ba su damar su ringa roƙa, in kai liman baka da abin da zaka roƙa to ka ba mamu su roƙa, tunda su suna da buƙatu kai baka da, kenan ka ba su dama bayan sun yi tahiyya sun yi salatin manzo Allah su bujirar da buƙatun su ga Allah subhanahu wataala. Kuma sirri malumai suka ce manzo Allah ce almusalli yunaji rabbahu, mai sallah yana gane ne da ubangijinsa. To kaga ƙarshen sallar, tunda daga wannan zaman tahiyya da kai daga shi zaka yi sallama, to ana so ka bujuro da buƙatunka kafin wannan ganawar ta katse tsakaninka da Allah subhanahu wataala. Da haka dai kenan, mu yi kokari wannan shine daga cikin sirrin da wasu za su ga in aka zo zaman ta yi ƙarshe ana juma ya wannan juma da ake dan mutun ya bujuro da bukatunsa ne kuma addu'a da zakai ko baka iya ba da larabci ba kana iya da Hausa kamar yadda malamai suka yi bayani cewa a sallah abinda aka fi so wanda ya iya larabci ya yi addu'a da larabci amma wanda bai iya ba wannan yana iya da yaransa in kai Bahaushe ne kai da Hausa in ba zabar me ne kai da zabunci in ba barbare ne kai da barbanci in ba Fulatani ne haka saboda manzo Allah ya ce a roki Allah a wannan lokacin zai amsa kuma ba kwa bane iya larabci ba dama in san samu ne kowa ya kokari in ya addu'a da larabci to amma baka iya ba ba an haramta ma bace ne kai da yaranka wannan shine guri na biyu na amsa addu'a shine a zaman tayya na karshe a salloli na farallai na uku jawful laylil akhir karshen dare shi ma arwato hadisi ne daga Amr ibn Abasa radiyallahu anhu yadda Allah ta tabbata a gare shi annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu shi wannan sahabi Amr ibn Abasa yace naji manzo Allah tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi yaqulu yana cewa aqrabu ma yakunu al'abdu mafi kusancin da bawa yake samu ga ubangijinsa fi jawfil laylil akhir shine a karshen dare kina aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-'abdi mafi kusancin lokacin da bawa yake samun kusanci da ubangijinsa shine a ƙarshen dare sai manzo Allah ya ce fa inistata'ata an takuna mimman yazkurullaha fi tilka sa'a fa kun manzo Allah ya ce idan ya zamanto zaka iya kasancewa cikin waɗanda suke ambaton Allah a wannan lokaci na ƙarshen dare to ka kasance wannan yana cikin sunnah Tirmidhi hadisi mai lamba 3579 a wata ruwaya ta Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu laylatin ila sama'id dunya ubangijinmu wanda albarkatunsa sun yawaita girma da daukaka ya tabbata gare shi yana saukowa a kowane dare ila sama'id dunya zuwa sama duniya sama ta farko hi ne ya buka sulsal laylil akhir yayin da yake wanzuwa a ɗaya bisa ukun ƙarshen dare ma'ana daga ɗaya bisa ukun ƙarshen dare Allah yana yi saukowa har zuwa lokacin sallar asuba to in kana so ka gane ɗaya bisa ukun ƙarshen dare sai ka ɗauki dare daga lokacin sallar magariba zuwa lokacin asuba misali mu yanzu a ce dizuitar tun daga dizuitar har zuwa sankyar haikalisa daga dizuitar zuwa sankyar awa nawa ne awannin da ka samu sai ka raba su gida uku in ka raba su gida uku sai ka zo ka yi lissahi to ƙarshen dare ne ake samu yanzu dai akalla daga wajen turwazer ƙarye uku har zuwa afwan daga dizar nake son ce daga ƙarye biyu har zuwa lokacin da za a yi kiran sallar asuba shine sulsul laylil akhir to tun daga wannan lokacin turwazer din nan har zuwa lokacin da za a yi kiran sallar asuba Allah subhanahu wataala yana saukowa saman duniya saukowa da ta dace da shi me yake cewa fa yaqulu sai Allah ya ce man yad'uni wa zai roke ni fa astajiba lahu sai in amsa masa man yas'aluni wa zai roke ni biyan wata bukata fa utiyahu sai in biya masa wannan bukata man yastaghfiruni wa zai nemi gafarata fa aghfira lahu sai in gafarta masa wannan hadisin yana cikin Bukhari da Muslim Bukhari ya kawo hadisi mai lamba 1145 Muslim hadisi mai lamba 7758 kenan muttafaqun alayhi kenan wannan yana nuna mana muhimmancin mutun ya tashi ƙarshen dare yana roƙon Allah kun ji Allah da kanshi yake shela wa zai roke ni in amsa masa wa yake da bukata in biya masa wa yake neman gafara in gafarta masa a wani hadisi na Usman ibn Abil As shi ma daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa tuftahu abwabus sama'i nisfal layli ana bude kofofin sama a rabin dare fa yunadi munadin sai wani mai kira ya kira hal min da'in shin in akwai wani mai roko fa yustajabu lahu a amsa masa hal min sa'ilin shin akwai mai tambaya mai neman wata biyan bukata fa yu'ta a biya masa bukatar sa hal min makrubin shin akwai wanda yake cikin damuwa da bakin ciki fa yufraju anhu a yayi mai wannan damuwa da bakin ciki bala yabqa muslimun yad'u bid'awatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani musulmi da zai wanzu a wannan lokaci yana roƙon Allah illa stajaba Allahu ta'ala lahu bace Allah ya amsa masa mana lokaci ne wanda in ka tashi kana roƙon Allah Allah zai amsa masa to kaga mu nan muna da bukatu da larurori da matsaloli da damuwoyi da bukatu da muke so Allah biya mana to kaji lokacin biyan bukata ka tashi ƙarshen dare daga wajen ƙarye uku har zuwa lokacin sallar asuba in zaka yi tashi ƙarye uku ka tashi ko uku da rabi ko hudu da rabi kafin dai a kira sallar asuba tun daga wannan lokacin wannan interval ne lokaci ne da Allah yake shelawa yake neman biya mai bukata to amma mu kuma kaga lokacin mutane duk suna bacci, shedan bai barka baka tashi ba, hey kai yaki zuciyarka, kuma in kana so ka ringa tashi wannan lokacin ka ringa kwana da wuri, kaga mafi yawanci yanzu samari da ƴan mata hadda da tija ma da uwan ba kowa yake kwanta da wuri ba, wani ka ga kare biyu wani kare dai kare biyu, to kai yanzu ka kwanta kare dai ko kare biyu, wani wallahi lokacin da za amsa adda yake kwanta, kaga samari he uku suke kwanta daidai lokacin da ake biyan ake roƙon Allah, to shi a lokacin zai je kwanta, kine ka kwanta da wuri dan ka tashi irin wannan lokacin kai sallolinka, kai roki Allah, ka karanta Qur'ani, kai istighfari, kai mu manzo Allah salati, to kai ga rayuwarka kana samun haske. Da shine wannan magabata zaka ga in mutun ya tashi tsakar dare ya ibada ya roki Allah, kai ga ya tashi washe gari hankalin shi a kwance, bi da damuwa bi da komi, kuma Allah zai taimake ka. To kai ma ka ringa jaraba wannan. Kenan mutun ya ringa tashi karshen dare lokaci ne da Allah subhanahu wataala yake amsa addu'a. To amma mun ga zaka ga ɗan kadan ne suke iya wannan, ba kowa bai ke iya ba, saboda alkhairin shaydan bai barka baka tashi domin ka samu wannan alkhairin. Guri na hudu da Allah yake amsa addu'a, bainal azan wal iqama, tsakanin kiran sallah da tada iqama. To wannan shine dalilin ma da yasa aka yi darasin daman da muka zo karshen azkarul azan, mun yi bayani cewa daga cikin ladabban kiran sallah ladabi na biyar, ana so mutun ya roki Allah tsakanin kiran sallah da tada iqama, saboda a lokacin Allah yana amsa addu'a. Sai muka ce to zamu bayani lokutan da manzo Allah ya bayani wanda idan mutun ya roki Allah, Allah zai amsa masa. To mun ji daga cikin gurare da Allah yake amsa addu'a akwai bainal azan wal iqama, tsakanin kiran sallah da tada iqama. Hadisi ne daga Anas dan Malik radiyallahu anhu, yadda Allah ta tabbata a gare shi, kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da aminci Allah ta tabbata a gare shi, yana cewa addu'u la yuraddu bainal adhan wal iqama, addu'a da aka yi ta tsakanin kiran sallah da tada iqama ba a mayar da ita. Sai manzo Allah ce fadu, dan haka bayan Allah ku roki Allah. Wannan yana cikin sunan Tirmidhi, hadisi mai lamba 212, kuma Imam Albani ya inganta shi a cikin Sahih Tirmidhi. Kenan manzo Allah ya ce idan mutun ya roki Allah tsakanin kiran sallah da tada, so shi yasa zaka ga idan aka yi da kiran sallah zaka mutane suna daga nan suna roƙon Allah, lokaci ne na amsa addu'a, amma wani bai taba yi ba, bai sani ba. Zaka kenan in ka zo masallaci an yi kiran sallah kafin kai nafila, ma kai kiran sallah kafin a tada iqama, wannan tsakanin wannan interval din manzo Allah ya ce duk wanda ya roki Allah tsakanin kiran sallah da tada iqama, ma'ana bayan kiran sallah kafin a tada iqama, wannan tsakanin to da addu'a da kai Allah subhanahu wataala yana amsawa. Na gaba daga cikin guraren da Allah yake amsa addu'a akwai inda nuzuli lagaisi, lokacin da ruwan sama yake sauka. Mun yanzu kaga damuna ta wuce, daga an fara ruwan sama, daga ruwan sama ya fara sauka, to ana so mutum ya daga hannu ya roki Allah, lokaci ne na amsa addu'a. Amma kaga wannan shi ma ba kowa bai sani ba, ana ruwan sama, saboda me? Ruwa rahama ce, falala ce ta Allah. To lokacin da Allah yake saukar da wannan falala tashi, ana so ka daga hannu ka roki Allah, in ka roki Allah, Allah zai amsa maka. An samu hadisi daga Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da aminci Allah ta tabbata a gare shi, yana cewa sintani la turaddani, akwai addu'o'i guda biyu wa'inda ba a mayar da su. Na farko sai manzo Allah ya ce waqtul matar, lokacin saukar ruwan sama. Kina idan mutun ya roki Allah lokacin saukar ruwan sama, to Allah subhanahu wataala yana amsa masa. Wannan hadisin yana cikin Sunan Abi Dawud, ya kashi hadisi mai lamba 2540, dai min sanksan current, kuma Imam Albani ya inganta shi a cikin Sunan na Sahih Abi Dawud, kuma ya kashi a cikin Silsilatul Ahadith As-Sahiha, hadisi mai lamba 1469, mil katsan swasantane. To mun ji daga cikin lokutan da Allah yake amsa addu'a akwai lokacin saukar ruwan sama. To mu yanzu lokacin ruwan sama ya wuce, kine dai mutun ya kirdade mai zuwa, in Allah ya mai da dogon rayuwa, kinan daga kaga an fara ruwan sama, ana so ka daga hannu ka roki Allah, lokaci ne da Allah yake amsa addu'a. Na gaba daga cikin lokutan da Allah subhanahu wataala yake amsa addu'a shine inda zahafi sufufi fi sabilillah, ya din haduwa sahu na yaki, yayin gumurzu tsakanin musulmi da kafirai, idan aka haɗu ana yaƙi tsakanin musulmi da kafirai, to wannan shi ma lokaci ne na amsa addu'a. A cikin wannan hadisi dai wanda muka wadi na Sahal bin Sa'ad, ba ya ce ba sintani la turadani, addu'i guda biyu ba a mayar da su, ya ce waqtu al-matar, lokacin ruwan sama, ya ce wa inda al-ba'asi, da kuma lokacin yaƙi shine al-qital, al-ba'as yina yulhimu ba'dun ba'da, lokacin da ake cakuɗi, ake cakuɗuwa, ake haɗuwa tsakanin musulmi da kafirai. Kike nan ya shahi mutanen da in suka yi yaki fi sabilillah, idan aka haɗu musulmi da kafirai a filin yaki,
to in kada ga hannun ka roki Allah shi ma lokacin ne da Allah yake bada nasara dan mutun ya roki Allah lokacin da aka hadu tsakanin sahu na musulmi da kafirai a yaki domin daukar kalmar Allah to wannan shi ma lokacin ne da Allah yake bada nasara na gaba sa'atun min kulli layla akwai wani sa'a wani lokaci a kowane dare wanda idan mutun ya roki Allah Allah subhanahu wataala yana amsa masa manzala sallallahu alaihi wasallam hadisin jabir yadda Allah tabbata a gare shi yake cewa shi jabir yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji manzo Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi yana cewa inna fil layli lasa'atan yace lalle a dare akwai wata sa'a akwai ni lokaci la yuwafiquha rajulun muslimun babu wani mutum musulmi da zai dace da wannan lokaci yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah ya zamanto yana roƙon Allah wani alkhairi na al'amarin duniya ko lahira illa a atahu iyahu fati Allah ya bashi wannan wazalika kullu lailatin wazalata kuma wannan yana kasancewa kowane dare ma'ana a kowane dare a kowane lokaci da in ka daga hannu ka roki Allah Allah yana amsa ma duk abin da ka roke shi na alkhairin duniya da lahira yana baka wannan yana cikin sahih muslim hadisi mai lamba 757 set san san kan set wannan yana nuna mana kenan mutum ya farka tsakar dare ka daga hannu ka roki Allah saboda mi manzo Allah tabbatar a kowane dare a kowane lokacin da in ka roki Allah Allah zai amsa maka kenan ka farka an ka daga hannu ka roki Allah ta yi ka dace da wannan lokacin sai Allah ya amsa maka na gaba daga cikin lokutan da Allah yake amsa addu'a sa'atun min sa'at yawmil juma'a akwai wani lokaci daga cikin lokutan ranar juma'a wanda idan mutun ya roki Allah Allah yana amsa masa hadisi ne daga Jabir dan Abdullahi radda Allah tabbata a gare shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi kala shi Jabir yake cewa yawmul juma'ati isnata ashrata sa'atan yace ranar juma'a awa 12 ne inda muka dauka ai tsakanin yini da dare a rana muna da awa 24 24 yini yana daukan awa 12 duzar haka dare ma to shi kuma yinin juma'a kaga awa 12 ne to sai manzo Allah ce rana yinin juma'a awa 12 ne to sai manzo Allah ce fiha sa'a akwai wata awa la yujadu muslimun yas'alullahu fiha shay'an ba za a samu muslimi yana roƙon Allah wani abu ba a wannan lokacin illa a'tahu Allahu azza wa jalla fati Allah ya bashi wannan abu sai manzo Allah ce faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-asr yace ku nemi wannan lokaci da Allah yake amsar addu'a a ranar juma'a yinin juma'a bayan la'asar to kaga manzo Allah baina wani lokaci ne saboda ai malamai sun yi sabani wai wani lokaci ne manzo Allah yake amsa addu'a wasu ci a ranar juma'a bayan asuba wasu ci a ranar juma'a idan liman ya zo ya hawo mumbari wasu ci tsakanin hutun da liman yake tsakanin huduba da huduba duka an kawo bayani to amma kaga manzo Allah ya raba gardama shi yasa Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad a mujalladi na biyu shafi na 388 yace abin da yafi tabbatuwa shine akhir sa'atin ba'da al-asr hiya sa'a mu'ayyana min al-yawm yace lokacin da manzo Allah yake ne yace shine bayan la'asar saboda gashi ne ya tabbata hadisin Jabir kuma hadisin yana cikin sunan Abi Dawud hadisi mai lamba 1048 kuma Imam Albani ya inganta shi a cikin sunan Abi Dawud cewa manzo Allah ya bayyana ce lokacin ana samun shine bayan la'asar haka a wata ruwaya da gurin sahabi shine Abi Bardata da kuma Abi Musa al-Ash'ari su wa'annan sahabban guda biyu suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kula yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna fil juma'ati afwan hadisin Abi Huraira yadda Allah tabbata gare shi yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallama kala lalle manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce inna fil juma'ati lasa'atan la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullahu fiha khairan illa ataahu iyyahu wa hiya ba'da al-asr manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lalle a ranar juma'a ko ne sa'a ko ne lokaci babu wani ba musulmi da zai dace yana roƙon Allah wani alkhairi a cikin wannan lokacin face Allah ya bashi yace wahiya wannan lokaci da kasance a ba'da al-asr bayan sallar la'asar wannan yana cikin sunan yana cikin musnad na Imam Ahmad bin Hanbal hadisi mai lamba 7751 kenan wannan kun ga da ruwaya Abu Huraira da ruwaya Jabir ta nuna mana bayan la'asar to shi yasa aka samu gaba tare juma'a bayan la'asar wani zama yake kawai zaka ga a masallaci zauna yana ambatan Allah yayi azkarai masa din shi yayi addu'o'in shi yayi karatun Qur'ani a lokacin zai zauna yana tarukan Allah wani bai tashi har sai an kira sallar magriba domin ya dace da wannan lokaci amma mu ya kake gani bayan la'asar bayan juma'a ana so bayan la'asar ka dabi bace wani lokaci ka roki Allah saboda manzo Allah tabbatar Allah yana amsa addu'a da aka yi ta a ranar Juma'a bayan la'asar. Na gaba yana daga cikin guraren da Allah subhanahu wata'ala yake amsa addu'a inda shurbi ma'i zamzam ma'an niyyati saliha. Idan mutum ya zo shan ruwan zamzam to din niyyar da yi yayin da zai sha wannan ruwa ko kuma yayin da ya sha wannan ruwa ya addu'a to Allah yana amsa masa. Hadisi ya tabbata daga Jabir bin Abdullahi yadda Allah tabbata a gare shi anan nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sira da amince Allah tabbata a gare shi kale yake cewa ma'u zamzam ruwan zamzam lima shuriba lahu. Mutum yana samun irin manuwar da ya sashi ne saboda wannan. Wannan hadisi yana cikin Sunan Ibn Majah, hadisi mai lamba 3,362. Kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tabbatar mana kenan irin niyyar da kai lokacin da zaka sha ruwan zamzam to Allah zai tabbatar ma da wannan. To shi yasa malamai sun yi karin bayani game da wannan hadisi. Kenan me ake nihi da ma'u zamzam da ma shuriba lahu? To da farko dai shi ruwan zamzam ruwa ne da za a tambaye ka a bayan ƙasa wani ruwa ne yafi alkhairi yafi albarka, to shine ruwan zamzam, shine ruwan da yafi kowane ruwa alkhairi da albarka. Saboda hadisi ya tabbata daga Abi Zarr al-Ghifari yadda Allah tabbata a gare shi Jundub bin Junadata, hadisi na cikin Sahih Muslim, hadisi mai lamba 2,473 Demil Katsan Swatan 3. Abu Zarr al-Ghifari yake cewa an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi innaha mubarakatun, yace shi ruwan zanzan ruwa ne mai albarka, wa hiya ta'amu tu'min, kuma shi abinci ne ga wanda ya nufate shi da niyyar cin abinci, wa shifa'u sukumin, kuma shi waraka ne ga wanda ya sha shi da niyyar Allah ya warkar da shi to Allah zai warkar da shi. To shi yasa malamai wajen sharhin wannan hadisi misali Imam An-Nawawi Allah ya ji kansa a cikin littafinsa Tahzibul Asma'i wal Lughat a mujalladi na 3 shafi na 450 yace ma'anahu abinda ake ni da wannan hadisin da manzo Allah ya ce ma'u zamzam lima shuriba lahu, yace abinda ake nihi shine ai man sharabahu li hajatin nalaha, duk wanda ya shashi saboda wata bukata to zai samu wannan. Yace kuma wa qad jarabahu al ulama wa salihun li hajatin ukhrawiyya wa dunyawiyya fanaluha bihamdillahi ta'ala wa fadli, yace duk wanda ya shashi da wata niyya to Allah zai baka zai tabbatar ma da wannan abu. In ka shashi da niyya Allah ya baka lafiya to Allah zai baka lafiya, in ka shashi da niyyar Allah ya biya ma wata bukata zai biya ma. To shine manzo Allah ya ce ma'u zamzam lima shuriba lahu. Ibn Usaymin a cikin sharh Riyadus Salihina, ka gane kan tare da akwai shi a cikin littafin Riyadus Salihina, to a cikin sharh Riyadus Salihina shafi na 862 yake cewa ma'u zamzam lima shuriba lahu, manzo Allah ya ce ruwan zamzam yana tabbatuwa ga abin da ka sha shi ne dan shi, yace in sharibtahu li atishin rawita, yace idan ka sha shi saboda ishirwa to zaka gamsu, ma'ana in ka sha shi da niyyar ishirwa to zai gamsar da kai, wa in sharibtahu li ju'in, kai ko da yunwa kake ji in ka sha shi da niyya Allah ya kosan maka wannan yunwa shabi'ita zaka koshi. Hatta inna ba'da al-ulama'i akhadha min umumi hadha al-hadith, kai hatta wasu malamai ma Ibn Usaymin yake cewa sun dauka daga gamamman ma'anar wannan hadisi annal insana idza kana maridan wa sharibahu lishifa'i shufiya, idan baka da lafiya ya kasa a kama ruwan zamzam kai ka sha shi da niyya a zuciyarka cewa ya Allah zan sha wannan ruwa ne domin wannan rashin lafiya da nake fama da ita Allah ka warkar da ni to Allah zai warkar da kai. Saboda manzo Allah ya ce ma'u zamzam lima shuriba, shi ruwan zamzam ana samun abinda aka sha shi ne da wannan niyya ko wannan manufa. To in baka da lafiya in ka sha ruwan zamzam da niyya Allah warkar da kai, Allah zai warkar da kai. Wa in kana kasirun nisyani, idan mutum mai yawan mantuwa ne wa sharibahu lil hifzi, ya sha shi domin ya zamanto mai harra sara hafizan, zai zamanto mai harra wanda yake fama da yawan mantuwa, ya sha shi ya Allah na sha ruwan zamzam a zuciya kaga ce ya Allah wannan ruwan da na sha ina so ka magance min yawan mantuwa da nake, to Allah zai magance ma. Wa in sharibahu li ayyi ghardin yanfa'u, kai ko ta manuha ma in dai ka sha shi to Allah subhanahu wataala zai tabbatar ma da wannan. Kuma an samu daga cikin magabata Abdullahi dan Abbas sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisin yana cikin musannaf na Imam Abdurrazzaq As-San'ani, hadisi mai lamba 9,112 na Pimil Sanduz, yake cewa anna ibnu Abbas radiyallahu anhu ma shariba min zamzam, ibnu Abbas ya sha ruwan zamzam. To murke shi ruwan zamzam lokacin da zaka sha shi niyyar da ka sha shi da shi Allah zai tabbatar ma, kamar yanzu misali ka shashi da niyyar baka da lahiya Allah ya warkar da kai ko kana yawan mantuwa ko kana so ka zama to mai harra to Allah zai tabbatar ma da wannan to kuma bayan ka sha ruwan ana yin addu'a to shine ga shan Abdullahi da Abbas shariba min zanzam ya sha ruwan zanzam sun makala bayan ya sha sai ya ce as'aluka ilman nafi'an yace ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani wa rizqan wasi'an da arziki mai yawa na halali wa shifa'an min kulli da'in kuma Allah yana roƙonka ka warkar da ni daga kowane ciwo to kaga kenan mutum yana so ya naka samu ruwan zanzam ka shashi da niyya Allah ya warkar da kai kuma bayan ka shashi ka daga hannu ka roki Allah to Allah yana amsawa kamar yadda muka gani da Abdullahi dan Abbas ya sha ruwan zanzam kuma ya roki Allah saboda manzo Allah ya ce ma'u zanzam lima shuriba lahu daga kenan dai wajen shan ruwan zanzam duk irin niyyar da ka shashi da shi to Allah zai tabbatar ma kuma bayan ka shashi an ka daga hannu ka roki Allah Allah subhanahu wataala yana amsawa daga kenan kaga yana daga cikin hanyoyin da Allah zai biya ma bukatu ka nemo ruwan zanzam ka shashi da niyya kuma bayan ka sha ka roki Allah to Allah zai amsa ma guri na gaba da Allah yake amsa addu'a fi sujudi as-sijada hadisi daga Abi Huraira yadda Allah tabbata gare shi kale yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mun ce Allah tabbata gare shi yana cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih mafi kusancin da bawa yake samu game da ubangijinsa mafi kusancin lokaci da bawa yake samu game da ubangijinsa manzo Allah ce huwa sajidin shine a lokacin da mutum yana halin sujada fa aksiru du'a sai manzo Allah ce to ku yi wata addu'a fa kaminun an yustajaba lakum yace tabbas idan kuka roki Allah a sujada Allah zai amsa muku shine fa kaminun bi ma'ana fa hariyun tabbas manzo Allah ba da tabbas guarantee in dai ka roki Allah a cikin sujada to Allah zai amsa muku wannan hadisi na cikin sahih muslim hadisi mai lamba 882 kat san ka turban dai to daga kenan ana so mutum ya zamanto yana addu'a cikin sujada manzo Allah ya ce mafi lokacin da bawa yake samu kusanci da ubangijinshi shine lokacin da kai sujada saboda malamai suka ce a jikin dan adam babu gabar da tafi daraja kamar huskarka to kuma huskar ce duka ka ajiye ta kas mudi ba wannan kasar da muke takawa kuma ka zo ka ajiye huskarka domin mi kaskantar da kai ga Allah to a lokacin da goshinka yake kasa duk abin da ka roki Allah Allah yana baka to amma mu ya kuke gani shedan ya hana mutane diya wannan daga wani ana sallah daga an yi sujada daga san wani ya dora goshin shi a saman garwashi yana dora ya dauko shi kuma so ake karin ga jima'a sujada kana roƙon Allah kuma shi ma a sujada ko baka iya ba addu'a ba da larabci ba kana iya da Hausa ko da yarenka shi ma malamai sun ce ba laifi bane ba wanda ya iya da larabci shi wannan an fi so kai da larabci in baka iya ba saboda manzo Allah ne ya tabbatar a roki Allah a sujada to kuma in baka iya ba ki nahimi sai mutun yi da yaren shi amma da mun san samu ne kai da larabcin shi aka fi so shi yasa su malamai suke cewa in kana da bukata ma ka je ka samu wani ya rubuta ma to in baka samu ba kenan kai da Hausarka duk da suna ganin to wannan kuma akwai fallasa da tona asiri in kana da bukata wani kai ka samu ka ce wani da Allah ina so Allah ya kaza me ya ake rubuta wannan abin da larabci to kenan dai mutun dai in ya iya da larabci sai yi in bai iya ba sai da yaransa daga kenan dai daga cikin guraren da Allah yake amsa addu'a a sujada to mulki yana daga cikin kuskuren da muke yi mutane sun dauka wai a sujada karshe ne a sallah ake addu'a wannan kuskure ne manzo Allah dai ce duk wanda ya roki Allah a sujada bai yi ba precise ba kauta a sujada ko wata irin sujada kenan yanzu misali mu dauka idan muka yi sallah azhar raka hudu muke yi ko wata raka ana yin sujada biyu kenan sujada nawa takwas to ya halatta ko wata sujada a cikin ka roki Allah saboda ai ba kaiyade ma ba amma dai termine ba ko aka ma limit aka ma kaidi ba ci akai ko ka roki Allah a sujada dan haka kenan wasu zaka ji suna tambaya wai ana roƙon Allah a sujada a sallar nafila to ai manzo Allah bai kaiyade ba ci akai ko sujada ko a sallar nafila ko a sallar farilla duka ya halatta kai a sujada hari a ta tsakiya a ta karshe duka in kana so ma duk sujada kowace ka roki Allah ba laifi bane ba saboda manzo Allah ne tabbata dan haka kenan kowace sujada a sallar farilla da sallar nafila ana so bawa yayi ta addu'a a ciki saboda yana daga cikin guraren da Allah subhanahu wataala yake amsa addu'a idan bawa ya roke shi a cikin sujada daga kenan mu yawaita yin addu'a a cikin sujada haka yana daga cikin guraren da ake amsa addu'a shine akwai watan Ramadan shahr Ramadan watan Ramadan tun daga farkon shi har ƙarshe Allah yana amsa addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abi Huraira yake cewa idza dakhala Ramadan idan watan Ramadan ya shigo futihat abwabul janna ana bude kofofin aljanna wa gullikat abwabu jahannam kuma ana rufe kofofin aljanna wa sulsilati shayatin kuma ana rufi ana kama shaydanu a kokulle su a sanya musu mari da ankuna da kata. A wata ruwaya manzo Allah ce futtihat abwabur rahma, idan Ramadan ya shigo ana bude kofofin rahama. To daga kenan idan Ramadan ya zo kofar aljanna kullun abu da take, kofar rahama abu da take, kofar sama abu da take. Dama in kai aiki sama yake tashi, to a cikin watan Ramadan tun daga farkon shi har karshe ana bude kofofin sama duk adda da kai za ta samu shiga. To shi yasa kenan yana daga cikin lokacin da mubawa zai ribata wajen yin addu'o'i shine watan Ramadan. Shi dukan shi tun daga farkon shi har karshe, da yinin sa da daren sa da safiyar sa da yammacin sa, kowane lokaci ka roki Allah lokaci ne da Allah yake amsa addu'a. Haka daga cikin lokutan da Allah yake amsa addu'a inda siyahid dika, lokacin da mutun yaji tarar zakara. Idan zakara yayi tara, to ana so mutun ya roki Allah saboda Allah yana amsa addu'a lokacin. Hadisi ya tabbata, hadisi daga Abu Huraira yadda Allah tabbata a gare shi yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da mun ce Allah tabbata gare shi yana cewa idza samitum siyahad dika, idan kuka ji tarar zakara, zakara yana tara, yana wannan kuka nasa, to yace fas'alullaha min fadlihi, to ku roki Allah daga falalarsa. Fa innaha ra'at malikan, domin shi wannan zakara ya ga mala'ika ne. Mana sirrin da yasa manzo Allah ya ce a roki Allah, duk inda kai zakara yana tara, to mala'ika ya gani. To me yasa ka ce kai adda, tunda a kusa da zakara akwai mala'ika, ko kana daga hannu ka roki Allah, wannan mala'ikan zai ce amin, shikenan magana ta kare. To daga dalilin wannan hadisin yasa a cikin magabata, cikin sahabbai da tabi'ai da suka ji wannan, he mutum kawai zai siyo zakara, ba dan wai kiwo zakara yana burge shi ba, kawai dan in yayi wannan tara yayi profiti da wannan lokacin yayi adda, saboda daga yayi tara ya san ko ya ga mala'ika ne, saboda manzo Allah ne ya tabbatar yace idza samitum siyahad dika fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malikan, duk inda kaji zakara ya tara, to manzo Allah ce ya ga mala'ika ne, to ka roki Allah daga falalarsa. Saboda mi in ka roki Allah a lokacin, wannan mala'ika zai ce amin, zai roka zai ce ma amin, Allah ya amsa maka. Manzo Allah ce kuma idza samitum nahiqal himari, idan kuka ji kukan jaki, fa ta'awwazu billahi minash shaitani, to ku nemi tsaron Allah daga shaitan. Fa innahu ra'a shaitanan, to kaga sabani, shi kuma jaki idan yayi kuka, manzo Allah ce shaitan ya gani, to ka nemi tsaron Allah, kenan a kusa da shi akwai shaitan. Dan kai mangare ka ko kuma sama wani waswasi ko wani abu, kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ka ji jaki yayi kuka, to manzo Allah ce shaitan ya gani, to ka nemi tsaron Allah ga shaitan. Amma shi kuma zakara aka ce in ka ji ya tara, to manzo Allah ce shi kuma mala'ika ya gani, ka roki Allah daga fallarsa. Kuma akwai hadisin da manzo Allah ce la tasubuddika, kada ku zagi zakara, fa innahu yuqizu lis-sala, domin yana tada mutane ne domin yin sallah. Kakkace zakaran nan ya dame mu, he kuka ke mana, ya dame mu, ya hayyace mu, ya buwaye mu, ya gallabe mu, manzo Allah ce kaka zage shi, saboda yana tada mutane ne domin yin sallah. Ai haka ne ko? To dan haka kenan, duk lokacin da mutun ya ji zakara ya tara, to lokaci ne da ake so mutun ya yi addu'a, saboda lokaci ne da Allah yake amsa addu'a. Haka daga cikin guraren da ake amsa addu'a, addu'a fi ashri zilhijja, goman farkon watan zilhijja lokaci ne da ake so mutun ya yiwata addu'a. Saboda hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, babu wasu kwanaki, babu wasu ranaku, babu wasu yini wanda aiki nagari yafi soyuwa a wajen Allah sama da wa'annan kwanaki. Manzo Allah yana nihin kwanaki goma farkon watan zilhijja, wata na 12 a cikin kenan watanni na musulunci. Qalu ya rasulullahi, sabai suka ce ya maikin Allah, walal jihadu fi sabilillah, hadda jihadi domin daukaka kalmar Allah. Manzo Allah ce walal jihadu fi sabilillah, hadda jihadi domin daukaka kalmar Allah, illa rajulun, sai dai mutumin da kharaja bi nafsi, yauta da ransa, wa mali da dukiyarsa, falam yarji min zalika bi shay, sai dai wanda ya tafi jihadin, ya tafi da ransa da dukiyarsa, ya mutu a can kuma dukiyar ta kare a can, to wannan shine kadai zai samu ladan da in kai aiki a watan goma farko ta zilhijja zaka fi shi. Amma in ba haka ba kenan ayyuka, to malami suka ce wannan al'amalu salih akwai adda, tunda adda ita tana cikin kyawaye, kenan adda da bawa zai yi ta a cikin goma farkon watan zilhijja, ta yi adda a kowane lokaci wanda ba goma farkon watan zilhijja ba, kuma Allah yana amsa addu'o'i a wannan kwanaki goma na farkon watan zilhijja. To shi ma watan zilhijja ya wuce, sai dai a kirdadi mai zuwa na shekara wannan da muke ciki, in Allah ya nuna mana dare da laya, kenan dai lokaci ne da ake so mutum ya ribata domin mi, domin ya zamanto yana yawan ta'addu'a ga Allah subhanahu wataala. Sai na gaba, mutanen da Allah yake amsa musu addu'a, to in kana so ka shiga cikin wannan abu uku ake so ka zo da shi. Na farko, man amila bi shurut, ana so ka zo da sharuɗan da muka zana guda biyar, wa buta'ada anil mawani, kuma ka nisanci abubuwa guda biyar wanda suke hana amsa addu'a, wa amila bil adab kuma kai aiki da ladabba wa taharra awqatil ijaba kuma kake daji lokutan da ake amsa addu'a mana wa'annan da zamu zana wanda Allah yake amsa addu'a su in suka riba su abubuwa hudu tabbas Allah zai amsa musu addu'a su na farko su zo da sharidan addu'a ya zaman to kana cin halal ya zaman to kana da yaqini a addu'arka ya zaman to baka gaggawa kuma ya zaman to kai wannan dan Allah subhanahu wataala ya zaman to ka nisanci gaggawa addu'arka ya zaman to ka nisanci cin haram kuma ya zaman to ka zo da ladabban addu'a da muka yi bayani ka ware yabon Allah kamar manzon Allah salati ka daga hannu ka fuskanci alƙibla kuma ya zaman to ka kirda da irin wannan lokuta kamar in a cikin sujada ko kuma misali a ce a ƙarshen dare ko kuma wajen shan ruwan zanzan da makamantansu to in dai ka zo da wayannan abubuwa Allah zai amsa maka daga cikin su na farko da'awatul muslimu li akhihil muslim bi zahril ghaibi addu'an musulmi ga dan uwansa musulmi ba tare da ya sani ba mana duk wani dan uwanka musulmi idan ka roƙa mai Allah ka mai addu'a shi bai san ba ma ka mai to Allah zai amsa kuma kai ma za a ce kai ma irin abin da ka roƙa masa kai ma Allah baka wannan hadisi daga Abi Darda radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi sira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana yaqulu shi Abi Darda yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallama yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa da'awatul mar'il muslimi li akhihi addu'an mutum musulmi ga dan uwansa bi zaharil ghaibi ba tare da shi dan uwan ba ma ya sani ba mustajabatun karbabbiya ce mana in kama dan uwanka addu'a shi bai san ba ma ka mushi bai san ba ma ka mushi addu'a to manzala ce wannan addu'a karbabbiya ce inda ra'sihi malakun a lokacin da kake addu'a daidai kanka akwai mala'ika kullama da ali akhi bi khairin duk lokacin da ka roƙa ma dan uwanka wani alkhairi qala al malaku sai wannan mala'ika al muwakkalu bihi wanda yake tare da kai sai ya ce amin Allah ya amsa wannan addu'a da kai ta alkhairi ga dan uwanka ba tare da ya sani ba sai ya ce kuma walaka bil misl sai kuma kana da kwatankwacin abin da ka roƙa masa wannan hadisi yana cikin sahih muslim hadisi mai lamba 2732 2732 ma'ana idan ka roƙa ma dan uwanka yanzu misali kai wani dan uwanka bai da lahiya ko yana da wata bukatu da yake so Allah ya biya masa sai ka ce ya Allah wani dan uwana kana addu'a shi bai sani ba ma ya Allah wani dan uwana rashin lahiya da yake fama da ita Allah ka yi masa jarabawa da yake so zai yi Allah ka sa ya dace neman aiki da yake yi Allah ka sa ya dace kowa ne Allah ka bashi mace ta gari kowa ne Allah damuwinsa ka yi masa shi bai sani ba to manzo Allah ce duk abin da ka roƙa ma dan uwanka shi ba tare da ya sani ba mala'ika da yake tare da kai zai ce amin amin ma'ana Allah ya amshi wannan addu'a da ka masa kai kuma tukuici ya ce walaka bil misl kai kuma mala'ika ne zai roƙa ma yace kai ma Allah ya baka kwatankwacin abin da ka roƙa masa to shi yasa anan sai aka samu magabata wani daga cikin magabata yake cewa idan ina so Allah ya biya min bukata kawai indi ban dan uwana sai yace ya Allah ka ba ma wani kaza yace saboda in na roƙa mai mala'ika zai ni kuma zai ce min kai ma Allah ya baka ni yanzu da mala'ika mun kenan kaga garanti tabbas zan samu wannan baka da lahiya yake ce ya Allah akwai dan uwana wani kuma dan uwan naka bai na jini ba ko dan uwanka musulmi tunda manzo Allah ya ce li akhil muslim ga dan uwanka musulmi ba dole bai dan uwanka da jini ba wani dan uwana ya Allah yana cikin damuwa Allah ka yaye masa to kai ma kana cikin damuwa ko to yi mala'ika ce kai ma Allah ya yaye mata ka damuwa wani dan uwana bai da lahiya Allah ka bashi lahiya kai ma baka kai ma mala'ika ce to kai ma Allah baka lahiya kenan duk irin addu'a da ka roƙa ma dan uwanka to Allah subhanahu wataala zai ba wani malami yana bada labari wani da yaji wannan yana so shi kuma yana son zai yi arme kawai duk wani dan uwan shi ya gaba da shi ya ce Allah kuma wani arme shi kuma dami shi ba da mala'ika ce kai ma to Allah ya aurar da kai duk dai irin bukatarka wani sirri ne manzo Allah ya bamu duk abin da ka roƙa ma dan uwanka na alkhairi to Allah zai ce an amsa kuma kai ma za a baka kwatankwacin wannan daga kenan mu zaman to masu wa ƴan uwan mu addu'o'i ba tare da sun sani ba wannan ana abu ne wanda yake mai fa'ida kaga ka roƙa ma dan uwanka kuma wannan yake nuna tsantsan soyayya ta gaskiya ka roƙa ma dan uwanka ba tare da ya sani ba ba ya bukata ba ko ya roƙa ba ka ringa mai addu'o'i da fatan alkhairi to Allah zai amsa kuma kai ma za a ce to dalilin wannan kai ma Allah zai baka kwatankwacin abin da ka roƙa masa na biyu da'awatul mazlum addu'a wanda aka zalunta hadisi daga Abdullahi dan Abbas yadda Allah tabbata a gare shi annan nabi sallallahu alaihi wasallama ba'asa mu'azan ila al-yaman, manzo Allah ya tura mu'azu ya je da'awa ya kirayi mutane zuwa ga addinin Allah ga sayyama. Hey manzo Allah ya masa nasiha, daga cikin nasihohin da ya masa yace wattaqi da'awatal mazlum, yace ka kiyayi ka guji ka nisanci addu'a wanda aka zalunta. Yace fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijabun, domin babu wani shamaki tsakaninta da Allah. Mana idan ka zalunci mutum yama addu'a mummuna addu'a, wannan addu'a Allah subhanahu wataala zai amshe ta. Duk wanda aka zalunta idan yayi addu'a, to Allah zai amshe wannan addu'a ta shi. Kuma wannan mutum koda mai saban Allah ne, koda kafiri ne, wannan kafircin sa da saban shi akan sa yake, amma wannan zaluncin da ka masa in yace Allah ka biya mana haƙina, yace ma Allah ya isa, to kuma Allah zai nuna ma shi isasshe ne. Dan haka mutum ya guji ni ya nisanci zalunta wanda yake ka nisanci zalunta mutane, saboda manzo Allah ce addu'a wanda aka zalunta babu shamaki tsakaninta da Allah subhanahu wataala. A wani waje manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yawa yake cewa da'awatul mazlumi mustajaba, yace addu'a wanda aka zalunta karɓaɓɓiya ce. Wa in kana fajiran, yace koda mutumin banza ne, manzo Allah yace fafujuruhu ala nafsi, yace fajishin sa akan sake. Kaga jiwa ka ce wani ai dan kwaya ne ko mashayi ne ko fasiki ne ko baya sallah, ha manzo Allah yace wallahi in ka zalunce shi, in ya roke ya roke Allah, yace Allah ka bi mu haƙina, Allah wani ya zalunce ni, wallahi manzo Allah yace Allah zai amsa. Fajirce shi da yake wannan wannan tsakanin shi da Allah, amma kai kuma yanzu wannan zaluncin shi da kai, to sai Allah subhanahu wataala ya bi mushi haƙin sa. Wannan hadisi yana cikin Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, hadisi mai lamba 8,795 2,785. Imam Albani ya kawo shi a cikin silsilatul ahadisi sahiha, hadisi mai lamba 767. Daga kenan mutum ya guji addu'a wanda aka zalunta, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ka zalunce shi yama addu'a, to sai bala'i da musiba ta bi ka. Shi yasa a yau zaka ga wasu suna cikin bala'i da musiba saboda mai zalunci ne. Shi yasa kakka kuskura ka zalunci mutum ko a dukiyarsa ko a mutuncinsa ko a jininsa, saboda in ya roƙa ma Allah, in dai zalunta shi ne kai, to Allah subhanahu wataala zai amsa masa. To amma mutane da yanzu zaka gani zai cito ni yace Allah ya isa, yace an yi duhu, baka san ba Allah bane ba, kuma ai da yace ma Allah ya isa ya gama da kai, ma'ana shi yanzu ya dauki case din shi ne ya maika zuwa ga Allah, bai kai ma kowa ƙara ba, Allah ya kai ma, yace Allah ya isa, ma'ana Allah ya isa ya kwato mana haƙƙina a wajen kai. In kai kana ganin ka fi ƙarfi na ko, to kuma Allah shi ya isa, isa shi ne ya kwato mana haƙƙi. Amma wani saboda rashin sanin wannan ma'ana aka ce Allah ya ce an fi dubu, yau ne ake mana Allah ya isa, da Allah ne Allah ya ma radda Allah ya tashi kama ka, sai mutum ya dandana wa gudarsa. Daga kenan mutum ya nisanci zalunci, saboda duk wanda ka zalunta ko ya ma addu'a a gaban idanka ko bai ma ba a gaban idanka ba, manzo Allah ce wallahi in yayi addu'a Allah zai ce wallahi la an wa izzati, Allah ya ce ina rantsuwa da buwayata, shi Allah yake cewa ina rantsuwa da buwayata la an suran naka walau ba da yin, wallahi zan taimake ka ko ba yanzu ba, ko ba dade ko ba jima, Allah ce wallahi na taimake ka. Daga kenan mu guji mu nisanci yin zalunci, saboda in ka zalunci mutum ya ma addu'a, to wallahi Allah zai amsa, kuma irin abin da ya roka ma, to wallahi Allah zai amsa. In an yace Allah ya wulakanta ka, Allah zai wulakanta ka. In yace Allah ya tozarta ka a rayuwa, Allah ya hana ma abin da zaka ce, ka zo ka ga wallahi abin da zaka ce ma ne ya gagare ka saboda me illa zalunci. Da haka kenan da'awatul mazlum shine addu'a ta biyu, kenan mu nisanci yin zalunci, saboda Allah yana amsa addu'a wanda aka zalunta. Na uku, da'awatul walidi liwaladihi, addu'ar uba ta gari ga ɗansa, addu'ar uwa ga ɗiyarta ta gari. Na hudu, da'awatul walidi ala waladihi, addu'ar uba mummuna ga ɗansa, addu'ar uba mummuna ga ɗiyarsa, addu'ar uwa mummuna ga ɗanta, addu'a diya addu'a uwa mummuna ga ƴarta. Na biyar, da'awatul musafir, addu'a dan bulaguro. To wa'annan duka manzo Allah ya kasa hadisi guda ɗaya ne, hadisin Abi Huraira. Manzo Allah ya ce salasu da'awatin yustajabu lahunna la shakka fihinna, mudiba mu gawa. Manzo Allah ya ce salasu da'awatin, addu'o'i guda uku, yustajabu lahunna, ana amsa su, la shakka fihinna, babu shakku, babu duk tabbas, addu'o'i guda uku Allah yana amsawa. Kaga yadda manzo Allah ya goge, he da ya kore shakku ya ce la shakka, sandut babu shakku. Su wane ne daga ciki? Manzo Allah ya ce da'awatul mazlumi, mun ambace shi, addu'a wanda aka zalunta, tabbas in dai aka zalunci mutum ya ma addu'a, to Allah yana amsawa. Na biyu, wada'awatul musafiri, da addu'a dan bulaguro. Shi yasa in kana cikin halin bulaguro ka ringa roƙon Allah. Shi yasa kake ganin mutane masu dabara, in wani zai bulaguro a ce kada Allah kada ku mance mu a cikin addu'oyinku, saboda ya san halin bulaguro lokaci ne na amsa addu'a. to amma ba kowa bai sani ba, wani zaka ganshi duk sati yayi bulaguro, wani duk wata, amma bai san ba a halin bulaguro ana roƙon Allah. Kinan lokacin da ka tashi bulaguron, daga lokacin da ka baro garin ku har zuwa ka isa inda zaka isa, wannan tsakanin duk abin da ka roƙa Allah zai baka. Manzo Allah ce da'awatul musafiri, a da dan bulaguro karbabbiya ce. Da haka kenan, in muka samu kanmu a halin bulaguro, to mi amfani da wannan dama mu roƙi Allah, lokaci ne da Allah yake amsa addu'a. Manzo Allah ce da'awatul walidi li waladihi aw ala waladihi, addu'a ta gari da uba ko uwa za su yi ma ƴaƴansu, namiji ne ko mace, Allah yana amsa. Haka kuma yace aw ala waladihi, ko kuma mumuna, ma'ana su uwaye da addu'a da suka ma ƴaƴansu ko ta gari ko mumuna, manzo Allah ce Allah yana amsa. To me yasa manzo Allah ya faɗa haka? Dan uwaye su takatsantsa, kaga kuskure kamar ɗanka mumuna a dake, nan kame addu'a ta gari, tunda an ce in kame addu'a ta gari ko mumuna addu'a, Allah yana amsa. Wannan ya zo a cikin sunan Tirmidhi, hadisi mai lamba 1905, mil nafsan sank, Imam Albani ya inganta shi a cikin Sahih Tirmidhi. Daga kenan, uwaye dole su kafa kafa. Shi yasa malamai suka ce wasu yaran sanadiyar lalace wasu mummunan bakin uwayensu ne, ba a musu fata da addu'o'i na alkhairi. In yaro ya dauko su dabi'u da halayya, abinda za a ringa roƙa mai shiriya, Allah ya shirye ka. Saboda kai uba ko ke uwa an ce addu'a ki, tabbas Allah yana amsa ko ta gari ko mummuna. Kenan ko da ɗanki ya dauko wani hanya wadda take ba ta kirki ba, ya dauko su miyagun dabi'u da halayya, to yanzu abin da yake kanki ko yake kanka shine kullun ka ta roƙa mai shiriya Allah, Allah ka shirye da wari, Allah ka shirye da waje. To yau da gobe kina yi, tabbas wata ran Allah zai amshi addu'a ta ki, Allah ka shirye da shi, Allah ka ganar da shi, Allah ka sanya masa albarka, ai ta yin wannan addu'a. To amma in da ya fandare kuma ya ka taimaki shaydan akan shi, kake cewa to Allah tsire maka, Allah wadaranka, kaje zaka gani. To kaga wannan ka ce miki shaydan akan shi, ka mai mummuna addu'a. Daga kenan uwaye dole su ringa kiyaye harshensu, kar su roƙa ma ayyansu mummuna addu'a, da wannan abun kuma zai sa idan suka ma ayyansu mummuna addu'a kuma sai Allah amsa wannan mummuna abun da suka roƙa musu, kuma sai tabbata akan su. Daga kenan wani yana nuna mana kenan addu'o'i na alkhairi da uwaye suke ma ayyansu, ko na sharri ko mummuna addu'a, duka Allah yana amsa. Na shidda, da'awatu sa'im, addu'a mai azumi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma hadisin Abi Huraira yake cewa salasatul la turaddu da'awatuhum, akwai mutane guda uku ba a mayar da addu'arsu. Daga ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da'awatu sa'imi, addu'a mai azumi, hatta yuftir, har sai yayi buɗe baki. Lokacin da kake ka dauki azumi har zuwa lokacin da zaka yi buɗe baki, da addu'a da ka roƙa Allah yana amsa. Azumi yana fara ne daga bayan asuba, ko lokacin da an kira sallar asuba ka shiga cikin azumi, to har zuwa lokacin da rana za ta fada a kira sallah, duk abin da ka roƙa a wannan tsakanin Allah yana amsa. Shine manzo Allah ce da'awatu sa'im, addu'a mai azumi, hatta yuftira, har sai yayi buɗe baki, Allah yana amsawa. Daga nabi kuma manzo Allah ce wal imamul adil, da kuma jagora wanda yake mai adali, shugaba mai adali, shugaba mai adali, to shi ma idan ya addu'a Allah yana amsawa. Kuma aka ce shugaba ya faro tun daga shugaban ƙasa da premier minister da ministori da gwamnoni da prefect da mayorori da director general na ma'aikatu da wane ne kai, har zuwa a ce lakwal a ce kai ne director ko kai ne mushi, har zuwa kai a gidanka kai uba, to duka jagora ne. Ana duk wanda za a ɗora mai wata responsibility ko wata iri ce, to kai mu jagora ne. To in kai adalci ka zama to a wannan responsibility, wannan masuliya, wannan jagorancin da aka baka, kana kamanta adalci, kana adalci, to Allah ya lamunce ma shi kuma, duk in ka roke shi zai amsa maka. Na uku kuma manzo Allah ce da addu'a wanda aka zalunta. Kun ga dai manzo Allah ya maimaita ki a gurare daban-daban, yana addu'a wanda aka zalunta. Haka daga cikin wa'anda Allah yake amsa musu addu'o'i, da'awatul waladu salih, addu'a ɗa na gari. Ɗa na gari shi ma idan ya ma uwayensa addu'a, Allah yana amsawa. Hadisin Abi Hurairah, manzo Allah yake cewa idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasin, idan mutun ya mutu aikinsa duka zai tsaya sai face abubuwa guda uku. Na farko manzo Allah ce akwai sadakatin jariya, sadaka mai gudana, aw ilmin yuntafa'u bi, ko wani ilimi da ya bari wanda ake amfana da shi, aw waladin salihin yad'u lahu, ko kuma ɗa na gari wanda yake roƙa masa Allah. Kina idan mutum ya bar ɗa na gari, in yana roƙa masa Allah, to Allah subhanahu wa ta'ala yana amsa masa. Har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wani waje yake nuna mana cewa mutum zai samu daraja a cikin aljanna. Hadisin Abi Hurairah shi ma manzo Allah yake cewa inna Allaha la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi as-salih fil janna, Allah zai dauka ga daraja ga wani bawan sa na gari aljanna. Fa yaqulu, sai shi wannan bawan yace ya rabbi anna li hadha, anna li hazihi, taya na samu wannan daraja, na san dai ni ban yi ba aikin da ya cancanta mini in samu wannan ba. fayaqulu fayuqalu bistighfari waladaka waladika laka, ya ce saboda gafarar da danka yake nema ma. Mana idan da yana ma dan mahaifinsa addu'a, to wannan zai sa a ringa dokaka darajar mahaifin har ranar tashin alkiyama ga ya samu wani matsayi wanda zai ringa tambaya akai na samu, a ce saboda mi danka yana roka ma addu'a. Daga kaga haƙi ne akan ayya sun ga roka ma uwayensu, kuma ba wai su mutu ba tun suna raye, ka ringa cewa rabbi rahamhuma kama rabbayani sabira, Allah ka ji kansu ka musu rahama kamar yadda suka tallafa mini suka rene ni ina yaro. Ka ringa ma uwayenka addu'a, Allah ka taimaki iyaye na in suna raye, ka ringa roka musu Allah ya taimake su, ya ƙara musu lafiya da albarka a rayuwa da nisan kwana mai albarka, ya tsare su dukkan shari da abin ki, Allah ya taimake su duk a cikin abubuwan da suka sa a gaba, ya sa albarka a cikin neman su, Allah ya tsare su daga dukkan shari da abin ki, Allah subhanahu wataala albarkaci rayuwarsu. In kuma sun mutu, ka ringa roka musu gafara Allah, Allah ya musu gafara, Allah ya ji kansu, ya fi musu kurakuransu, Allah ya kyautata makwancinsu, ya yalwata makwancinsu, Allah ya haska kabarinsu, sai Allah kuma ya sa aljanna firdaus sai makomansu. Ka ringa roka musu Allah ya tsare su daga azabar kabari da azabar wuta. To duka wannan yana daga cikin abubuwa da suke na haƙƙi ne akan daya ringa ma uwayensa lokacin da suke raye da lokacin da suke mace. Daga kenan, wannan sune a takaice daga cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana. Duba da lokaci ya zo ƙarshe kenan, za mu tsaya a nan. Fata abin da muka faɗa na daidai. Allah ya sa mu tarayyar lada kuskure tantaban harshe. Allah subhanahu wataala ya fi mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.